Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayya Amurka akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ku kuma kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar bu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A birnin Yemen kuma za ku iya kama mu a tashar Alpha Radio da ke Kumasi, kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadawar internet a koyaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 7 ga watan Disamba na shekarar 2018. Zahara Aminu Fayyace tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, ƴan tawayen Hutu na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. Hukumomin Faransa na tura sama da jami'an tsaro wato 89,000 zuwa sassan kasar a matakin kaucewa tarzoma da ka iya biyo baya. Sannan za a ji cewa a nan kasar Amurka ma an kammala wato jana'izar tsohon shugaban kasar George Bush.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau muna dauke da rahoto kan wani taron haɗin gwiwa da aka yi tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Niger a birnin Tawa dake Niger din. To, ko menene makasudin wannan taro?
Kwana-kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu baƙin mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba, musamman a cikin yankin jihar Sokoto da kuma bangaren Tawa da Doso.
Za ku ji ƙarin bayani. Har ila yau za ku ji rahoto daga Niger akan batun kasafin kuɗin shekarar 2019 da ake ta muhawara a kai. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi a Najeriya ta ba wasu manoma bashi don noman rani. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya Alhamis aka bude zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin Majalisar Dinkin Duniya a garin Rimbo dake arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin kasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. Manufar zaman ita ce a gano bakin zaren sasanta rikicin kasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Martin Griffith shine wakilin Majalisar Dinkin Duniya a yankurin sasanta wannan rikici.
Of course we want a de-escalation. We'll be talking about it in very specific terms while we're here. But we will continue to talk together.
Yace lalle muna so a sasanta wannan rikici kuma za mu fu tattaunawa ne kan wasu batutuwa na musamman da suka shafi rikicin. Amma za mu mai da hankali wajen bin hanyoyi na lumana domin kawo ƙarshen wannan tarzoma. Griffith ya ƙara da cewa akwai alamun nasara a zaman tattaunawar domin har bangarorin biyu sun amince da musayar sunan da za a yi. A yau Juma'a ƴan majalisar wakilai na bangaren ƴan jam'iyyar Republican za su yi wa tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin wanda za a yi shi cikin sirri zai kasance shine na ƙarshe kafin ƴan Republican din su mika ragamar jagorancin majalisar ga ƴan Democrat a watan Janairun baki. A watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da Comey takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben Trump da Russia da kuma batun sakonnin email din Hillary Clinton. Da farko dai Comey ya bayyana cewa ba zai amince ya bayyana a gaban kwamitin ba idan dai a boye za a yi mai tambayoyin. Amma daga baya amince bayan da aka yi mai alkawarin cewa za a fitar da takardar duk abin da aka tattauna ga jama'a sawayi 24 bayan kammala ganawar. Su da 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan Republican na zargin cewa kinjinin Trump da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi shi ya kai ga hukumar ta FBI ta mai da hankalinta kan binciken alakar gangamin yakin neman zaben Trump da Russia. Suna masu jaddada cewa hukumar ta ki mai da hankali kan binciken batun sakonnin email din Hillary Clinton. Kungiyar Taliban ta kashe akalla sojojin Afghanistan 14 sanan ta yi garkuwa da wasu sama da 20 aladin Herat da ke yammacin kasar wanda ya hada iyaka da kasar Iran a cewar jami'ai. Wannan hari na baya-bayanan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta Taliban ta fitar da wata sanarwa inda take tunkahon ita ke rike da ragaman mulkin kasar ta Afghanistan. Kakakin gwamnatin lardin Herat Jailani Farhad ya faɗa wa muryar Amurka cewa ƴan ta'addan sun karɓe ikon wani sansanin sojin ƙasar ne wanda sojojin Shindad ke rike da shi. Hukumomin Afghanistan da kungiyar ta Taliban sun tabbatar da cewa daga cikin sojojin da aka yi garkuwa da su akwai waɗanda suka ji rauni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Faransa na tura karin dakaru har 89,000 zuwa sassan kasar a matakin kaucewa tarzomar da ka iya biyo baya. Yayin da ake shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga a kasar, sanarwar da Prime Minister Edouard Philippe ya yi na tura 'yan sanda a sassan kasar na zuwa ne duk da matakin da shugaba Emmanuel Macron ya dauka na janye batun karin haraji akan kudin man fetur din kasar bayan da jama'a suka yi ta zanga-zanga. A ranar Asabar din ta gabata wani bore da aka jima ba a ga irinsa ba a birnin Paris ya barke. Hukumomin sun yi fargabarin sake aukuwar irin wannan zanga-zanga wacce suka ce za ta iya tasiri akan tattalin arzikin kasar da kuma yi barazana ga makomar gwamnatin Macron. Bayan shekaru 18 da ta yi tana jagorantar jam'iyyarta ta Center Right Christian Democratic Union, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta soka daga mukamin jagorancin jam'iyyar. A wani jabin bankwana da ta yi a taron kolin jam'iyyar a yau Juma'a a birnin Hamburg wanda ya ta shan jinjina a lokacin da take magana, Merkel ta mika godiyarta ga ma'aikatanta tana mai cewa jam'iyya aba ce da ba mutum ɗaya ne kacal yake tafiyar da ita ba sai dai mutane a dunkule. A watan Oktoba Merkel ta bayyana cewa za ta sake tsayawa takar wato ba za ta sake tsayawa takar shugabancin jam'iyyar ba, amma kuma ta ce za ta ci gaba da kasancewa shugabar gwamnati har zuwa ƙarshen wa'adinta da zai kare a ƙarshen shekarar 2021. Kodayake akwai yiwuwar a kira a yi zaɓe kafin wannan lokaci. Aje mukamin da Merkel mai shekaru 64 ta yi na zuwa ne bayan da binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar da dama ya nuna cewa farin jinin ta na raguwa saboda sassaucin da gwamnatin take nunawa kan bakin haure.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. An gudanar da wani taron tsaro na gaggawa a garin Tawa da ke Niger tsakanin hukumomin kasar da na Najeriya bayan samun labarin waɗansu mutane da ake zaton ƴan ta'adda ne. Gwamnonin jihohin Tawa da Sokoto duk sun halarci wannan taro. Haruna Mammanu Bako ya haɗa mana rahoton.
La création d'un bataillon devient une impérieuse nécessité à Yeya pour la sécurité de deux régions Tawa et Dosso en occupant cet espace vide qui sert d'appui aux malfrats.
Maga takardan ofishin gwamnan jihar Dosso kenan a lokacin da yake karanta jawabin kammala taron da ya hada jihohin Dosso da Tawa daga jamhuriyar Niger sai Sokoto daga tarayyar Najeriya inda yake cewa mahalarta taron da ya waka na birnin Tawa. Yarka rundunar tsaro aya a cikin gundumar birnin Kwanni ba da kariya ne a wannan hili tsakanin Dosso da Tawa dake kasancewa mafaka wa masu aikata miyagun laifuka ya zama wajibi in ji shi. Shi dai taron da ya kwashe kwanaki biyu ya wajiba ne bayan ganin waɗansu ƴan ta'adda suna gudanar da waɗansu ɗabi'u dake alaƙa da ta'addanci a garin Jimajimi dake cikin ƙaramar hukumar mulkin Tangaza a cikin jihar
Sokoton tarayyar Najeriya dake kasa ga kilomita 1 da jimajimi ta jamhuriyar Niger dake cikin gundumar birnin Kwanne. Bayan kammala taron mun gana da gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya mana karin bayani game da wannan lamarin da ya haifar da fargaba wa al'ummomin da ke kewaye da jimajimi ta tangaza local government dake cikin jihar Sokoto.
Kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu bakin mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba, musamman a cikin yankin jihar Sokoto da kuma bangaren Tawa da Doso, waɗanda kuma bakin Habre ne waɗanda ana ta kokarin a tabbatar da ko su waye, kuma a dauki matakin tabbatar da cewa an dauki mataki akan su, kuma mun inganta tsaron al'umman mu a wannan yanki baki daya, musamman abin da ya kama yankin nan. Wannan motsin kamar da na faɗa na mutanen da ake cin bakin Habre wanda suka shigo ta wannan bangaren da kuma Somalawa da sauran sassan kasar Gudu Sibanne da sauransu, shi ne ya kara musabbabin asasa wannan zaman don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala insha Allah.
Wannan taron na kasa da kasa ya wanzu ne bayan hukumomin wannan yankin na Niger Nigeria sun samu labarin waɗansu mutane da gwamnatin jihar Sokoto ya ce bakin Haure ne suna ayyukan ta'addanci a wannan yanki, kamar yanda Malam Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanne ya muna karin bayani.
Cikin kwana biyu nan cikin ikon Allah mun samu labari sun tattara kayansu sun koma cikin Najeriya. To amma duk da wannan za mu bi sau da ƙafa, kuma su 'yan Najeriya kin sun samu labarin sun koma wurin su na da a cikin jihar Sokoto, amma su ma sun ɗauki niyya za mu gama ƙarfi da mu da su wannan jihadist mu gama da su su bar duka wannan yankin namu ya zamanto mutane su samu damar walwala, tunda suna zawa suna tilasta mutane su ba su zakka ta dabbobi su ba su kuɗi suna ɗauki a mutane don saboda a ba su kuɗi tukun su maido su, abubuwa ne wanda a da ba mu san su ba amma yanzu ya fara samuwa.
Kiran da mahalarta taron suka yi na ganin an girka wata bataliyar askarawan soja a yaya da cigaba da yawon sintiri da jami'an tsaron Bagaruwa da birnin Kwanne ke yi yanzu haka da ma zagayen rundunar tsaro ta tarayyar Najeriya wanda take yi a wannan iyakar da ta haɗa Niger da Najeriya ya sa jama'ar wannan yanki sun dawo daga cikin halin zulumi da fargaba da suka fada kwanakin baya. Hasali ma samun labarin girkar rundunar yaƙi da ta'addanci ta Amurkawa a iyakar birnin Kwanne da Najeriya a nan gaba zai ƙara tabbatarwa al'ummomin wannan yankin da zaman lafiya mai ɗorewa. Haruna Mamman Bakon birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Yayin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ke tafka muhawara a yau Juma'a a game da tsarin kasafin da gwamnatin kasar ta gabatar domin shekarar 2019, kungiyoyin fafutuka sun baje tsarin kasafin akan wani teburin masana sun ce sun gano wasu kurakurai da ke buƙatar gyara kafin 'yan majalisar su amince da buƙatun na ɓangaren zartarwa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ƙarshen taron da suke kira Session Budgetaire, wato taron nazarin tsarin kasafin kuɗaɗen ƙasa, kungiyoyin da suka haɗa da Alternative Esfacito da M-Pesa da Rotab sun bayyana cewa daftarin kasafin da ke gaban majalisar dokoki bai mai da hankali sosai ba akan buƙatun jama'ar ƙasar Niger, kamar yadda za a ji daga bakin Jori Ibrahim.
Da muka zo muka diba minista wadda ta shahi ilimi, kowa ji da shugaban ƙasa yake kirari duka da gwamnatin shi ya ce akalla zai sa 25 cikin 100, lissafin da duka muka yi muka bincika bai kai ba kashi 13 cikin 100. Haka aka duba abin da shahi noma da kiyo da ce shekara ta 2019 zai samu mutanen karkara miliyan 290, sai da muka yi bincike sai muka ce wannan minista a da kai musamman wadda ke wannan aikin nawa aka sa mata, sai muka ga miliyan kin da aka sa cikin ministar din nan buskai bade muka ji ba abin nishi haika kiwa lahiya. Alƙawari ne da kasar mu ta dauka cikin yarjejeniya da kasashe na Afrika da wannan babban kungiyar ta majalisar dinki ne da aka ce ma OMS bai kula da lahiya, aka ce akalla kasashe kamar irin wannan in ana son a ci gaba abin da ya shahi kiwa lahiya a sa kashi 10 cikin 100. Da muka yi namu bincike abin da gwamnati yace zai sawa ciki kashi 6 ne cikin 100,
wannan yasa ƴan rajin kare demokradiyyar shawartar 'yan majalisar akan bukatar fifita talaka akan kowane irin dalili a maimakon su amincewa tsarin kasafin ido rufe.
Ku ne doka ta ba yaunin ku kawo gyaran huska gare shi, kenan ya kamata ku je ku ce wa gwamnati, ya kamata a ce an shurari 'yan kasa musamman in sun kai kawo shawara mai dige cikin yadda aka tsara mulkin demokradiyya na kasarmu.
Shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa ta 'yan adawa Yakuba Ibrahim, wanne halarci wannan muhawara ta kungiyoyin fafutuka, ya yaba da wannan aiki, to amma a ra'ayinsa dalilan siyasa za su hana wa 'yan majalisar daukar waɗannan shawarwari.
Tunda ka san 'yan majalisar mu yawancin lokaci sun dogara ne ga jam'iyyarsu. Abinda jam'iyyarsu ta ce su yi haka nan suke, ba don sun sani ba, ba don sun lissafa ba.
Watakila wasu za su ce saboda kana adawa ne shi yasa kake dibin wani abu, idan da watakila ana dama da kai da ba za ka fahimci lalle ya kamata a tsaya a binciki tsarin kasafin.
Ya lokaci ina gwamnati shekara biyu da ta wuce na je na zauna na saurara ayyukan da fara hulla suke, ko lokacin da ina zuwa saboda horo ne.
Wasu daga cikin 'yan majalisa na adawa da masu linjaye sun amsa goron gayyatar wannan taro, a yayin da masu mulki ke cewa tsarin aikin majalisa ya haramta musu yin furucin da ya shafi tsarin kasafi kafin majalisar ta yi ƙura a kansa. Shi kuwa dan majalisa na bangaren adawa Umar Mumuni Dogari cewa yake
sai kaga an yi wata uku ana aiki saman bije, amma ba dan a kawo sauyi ba, tunda gwamnati za ta zo da bije kuma ta bada umarni wajen majalisa na bangaren su na cewa wannan bijiyar na gwamnati bai kamata a ce an hudda ko biye ci ba. To wannan shine muka dan tattauna da su saboda tare mu ga yanda za mu yi a sauye wannan aikin yanda ake yin sa a majalisa.
Biliyan 250 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ke bukata domin ayyukan shekarar 2019, abinda ke nufin an samu ƙarin biliyan 78 akan kasafin shekara mai shirin karewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma. Idan kuma muka leƙa ƙasar Najeriya kuwa, a jihar Kebbin Najeriya, a yau gwamnatin jihar ta ba wa manoma bashi domin noman rani, a ƙarƙashin wani tsarin ba wa manoma bashi na gwamnati da babban bankin Najeriya. Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana da ƙarin bayani.
Manoma 8635 ne aka zabo domin amfana da bashin a karkashin inuwar babban bankin Najeriya domin noman rani na wannan shekara. Wannan dai wani bangare ne na shirin nan na bada bashin tallafin aikin gona na babban bankin Najeriya a karkashin shirin nan na Anko Borrowers da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shi a jihar shekaru uku da suka gabata. Haruna Abubakar shine shugaban shirin na Anko Borrowers a jihar Kebbi.
Kowane manomi cikin 8600 da wajen sha nawa ne ya samu pompon ruwa, ya samu taki, ya samu iri na kwarai, ya samu abin kashe taki, abin ga kwankwari da kuma kashe haki. Sannan akwai wa'annan za a ba kowansu mai hekta guda 60,000. Sai in ya kai ga ɗebe albarka gona again, ga lokacin za a sake bashi 40,000.
To sai dai a can baya babban bankin na Najeriya ya yi barazanar dakatar da shirin a jihar sakamakon kin biyan bashin da manoma suke yi, wanda wakilin bankin a wajen bikin ya bayyana a matsayin babban kalubale da shirin ke fuskanta. To sai dai shugaban shirin ya ce suna iya kokarin su na magance wannan matsalar.
Kowane manomi sai mun tabbatar da hakimi ne ko uban kasa tai shi ya bada suna nai, shi kawo mana hoto nai da account number nashi da kuma BVN number nashi. Idan muka tashi zuwa an san bashi, a mu zuwa ɗaya muka gida ushewan uban ƙasa mu zauna, ga mutanenka da ka bamu mun ba su kuɗi bashi mun zo amsa.
Na tambayi gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu jin kaɗan bayan da ya kaddamar da bada bashin, ko wani irin tasiri ne shirin na Anko Borrowers ya yi a cikin shekaru uku da kafa shi a jihar.
Mun san muhimmancin shi da kanmu, cewa shi ne darajarmu, muhimmancin cewa daga nan za a samu arziki, yan ma masana'antu ake so a yi, daga nan za a samu masana'antu su hito. Don haka yau ga 'yan jihar Kebbi akalla kusa 200,000 sun samu tallafi, kuma wasu sun zama masu arziki sakamakon wannan. Yau ba su wahalar neman kasuwa, ga kasuwa nan.
Wasu da suka amfana da bashin tallafin sun bayyana yadda suke ji a ransu.
Sunana Saraju Umar daga birnin Kebbi Tudun Wada. Malam Siraju gashi ka sami wannan tallafi. Wannan ne karo na farko ko shine na nawa?
Wannan gashi annan farko gare ni.
To yaya kaji da wannan tallafin da ka samu?
Wallahi na ji dadi kuma ina roƙon Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfin arziki kuma ya ba mu nasara game da wannan tahiya.
Wani irin tasiri zai yi ga sha'anin da kake na noman da kake?
In Allah ya so ya da zamu abin da gona ya nuna mana, in Allah ya da zamu zama mai diya insha Allah Rabbi.
Kididdiga ta nuna cewa ya zuwa yanzu manoma 145 ne suka amfana da shirin na Anko Borrowers a jihar Kebbi. Duk da yake an yi ta samun korafe-korafen saka yan siyasa a maimakon manoma na hakika, lamarin da shugabancin shirin na yanzu ya ce ya dauki matakan gyara akan kurakuran da aka tafka a can baya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A karan farko cikin shekaru da dama, tsofaffin shugabannin Amurka hudu da mai ci a yanzu sun aje bambance-bambancen siyasar da ke tsakaninsu, suka halara wajen jana'izar tsohon shugaban kasar George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu mako guda da ya wuce yana mai shekaru 94. Abinda shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. A ranar Laraba da ta gabata, Amurkawa suka yi bankwana da tsohon shugaban kasar George H.W. Bush, wanda aka shirya wa taron addu'o'i da yabo a babban cocin kasa ta Cathedral da ke nan birnin Washington. Taron ya samu halartar fitattun mutane daga ciki da wajen Amurka da kuma 'yan uwa da iyalan marigayin. Shugaba Donald Trump da tsoffin shugabanni da suka hada da Barack Obama, Bill Clinton da Jimmy Carter da sun halarci wannan taron addu'a, inda suka jeru abincin farko na majami'ar. Sannan a gefe guda akwai shugaban Amurka na 43, wato George W. Bush, wanda ɗa ne ga marigayin. Bisa al'ada a Amurka, shugaba mai ci shi ya kamata ya yi jawabin yabo, amma marigayi Bush ya bar wasiya cewa ɗansa George W. Bush ne zai yi jawabin, wanda ya aiwatar da wasiyar cikin kalamai masu so sarai.
We're gonna miss you. Your decency, sincerity and kind soul.
Lalle za mu kiyawar ka, irin halayenka na dattawa da fadin gaskiya da nuna tausayi. Za su ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Yayin da muke masu zubar da hawaye, za mu ci gaba da tunawa da damar da Allah ya bamu, muka san ka, muka kuma so ka.
A great and noble man. The best father a son or daughter could have.
To duk da cewa ba sa dasawa da iyalan na Bush, kamar yadda aka ji a baya, shugaba Trump ya halarci taron addu'o'in. To koya masana a fannin siyasa ke kallon takaddamar Trump da iyalan na Bush a daidai wannan lokaci da ake zaman makoki? Alan Lichman malami ne a jami'ar Amurka ko kuma American University a Turance.
Matter what you might think of them, don't extend the feud into the mourning period.
Idan wani tsohon shugaban kasa ya nuna alamun zai mutu, ko taya kake kallon sa, babu dalilin da zai saka tsawaita gaba da shi har zuwa lokacin da ake alhinin mutuwarsa. Amma ba mamaki wannan yar kware-kware zaman lafiya da ka gani ta shude, ba za ka ga wata kyakkyawar dangantaka tsakanin iyalan na Bush da shugaba Trump ba nan da wasu 'yan watanni shida masu zuwa.
President Trump and the Bush family 6 months from now.
Sai dai a dai bangaren irin kaunar da aka nuna wa marigayi Bush, abu ne da ya fito karara a ranar Laraba da aka yi taron. Ba Amurka kadai ba, a sauran sassan duniya mutane da dama na kallon marigayi Bush a matsayin mutumin da ya bar baya mai kyau. A zamaninsa ne Amurka ta jagoranci wata rundunar soji ta haɗin gwiwa ta yaƙi Saddam Hussein bayan da ya mamaye ƙasar Kuwaiti. Sannan a lokacin mulkinsa ne aka kawo ƙarshen yaƙin caccabaka tsakanin Amurka da tarayyar Soviet. Aram Bakshian Jr. shi ne ke rubutawa gwamnatin tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan jawabi.
A zamaninsa, Bush ya lura cewa babu amfani a ci gaba da tursa sarasha, wacce ƙasa ce da ta riga ta tagayyara. A ganin shi, ci gaba da tursa sata kamar kamarin mutum ne ka tsinka mai jaka.
Sai dai duk da irin nasarorin da ya samu a waje, Bush bai samu nasarar yin wa'adi na biyu ba. inda Bill Clinton ya doke shi a zaben 1992. Kuma a cewar Lichman, wannan ya fito da wani gibi a mulkin marigayin.
As great as George H.W. Bush was in foreign policy, he didn't
have the ƙwarewar Bush a fannin harkokin diplomasiya, ba shi da ƙwarewa a harkokin cikin gida, bai yi kokari ba wajen magance matsalar komadar tattalin arziki da ta samu Amurka gabanin zabe na 1992.
For the presidential election of 1992.
An yi ta kada kararrawar cocin ta Cathedral House 41. Alama da ke nuni da cewa shine shugaban Amurka na 41. An dai binne George Herbert Walker Bush ne a kusa da kabarin matarsa Barbara Bush wacce ta rasu a watan Afrilun wannan shekara. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Madadin Muhammad Hafiz Baballe da Fati Gida Kuswara. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya sake dawowa da sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email.
To sakon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga wajisar dinkin duniya. Ya kamata ta takawa kasar Saudiya da kawayenta birki domin kawo ƙarshen zubda jinin fararen hula a ƙasar Yemen. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya a duniya baki daya. Sai sakon Isuhu Dila Faki wanda ce hadewar jam'iyyu 45 domin mara wa dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar Baya su sani da cewa tarihin abin da ya faru a zaben shekarar 2015 ba zai taba faruwa ba. To kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger muna fatan wannan kundin da kuka mika wa gwamnatin jamhuriyar Niger ta duba shi da idan basira inji Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto. Salam VOA Hausa har inda mayakan boko haram suka kai a garin Ran na karamar hukumar Kala Balge na jihar Borno abin bakin ciki ne da takeici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya inji Alhaji Umar Forever Gashuwa. Salamu sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya wannan mataki da ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Najeriya suka dauka na kafa wata sabuwar doka da za ta bayyana ƴan gudun hijira na kasar kariya. Tabbas hakan yayi daidai.
A gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Koyan tawayen hutu na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya Alhamis aka bude zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin Majalisar Dinkin Duniya a garin Rimbo dake arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin kasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. A yau Juma'a ƴan majalisar wakilai na bangaren jam'iyyar Republican za su yi wa tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin wanda za a yi shi cikin sirri zai kasance shine na ƙarshe kafin ƴan Republican din su mika ragamar jagorancin majalisar ga ƴan Democrat a watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da Comey takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben Trump da Russia da kuma batun sakonnin email din Hillary Clinton.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta hada shirin kuma ta bada umarni da injiniyan mu na yau Patrick. Zara Aminu Fage ke ce muku ku huta lafiya.